Babban harsan sojin Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya yace sojin Najeriya za su ci gaba da aiki tare da gwamnatin jihar Plateau don maido da zaman lafiya da tsaro a jihar. Janar Faruk Yahaya wanda yazo ziyarar aiki a cibiyar horar da dabarun gudanar da harkokin mulki ta ƙasa dake Kuru a nan jihar Plateau ya kuma ziyarci gwamnatin jihar Plateau Simon Lalong. Babban harsan sojin yace runduna dake samar da tsaro a jihar Plateau wato Operation Safe Haven da runduna ta uku dake nan Jos za su ci gaba da aikin kakkaɓe ɓata gari da ke haddasa rashin zaman lafiya a jihar ta Plateau.
We on our back from the General Staff Amendment and the Operation Tavern. We are also liable to you and other agencies to see how best to improve the situation.
Janar Yahaya ya ce matsalolin tsaro a ƙasar za su kau da taimakon haɗin kan dukkan 'yan ƙasa. A nasa bangaren gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yaba ne da kokarin jami'an tsaron Najeriya wajen yaki da 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane da sauran masu aikata munanan laifuka.
We will always do our best to support the armed forces to restore the peace in this country.
Gwamna ya ce gwamnatinsu za ta ci gaba da gina tubalin zaman lafiya da yin amfani da hukumar inganta zaman lafiya a jihar da sauran bangarori don yaki da tashin hankali da hana barkewar rikici a jihar. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manja ya ce ziyarar ta hafsan sojin na da muhimmanci kwarai.
Idan muna zaman lafiya akwai abubuwa da yawa da zamu yayi wa al'umma, za a yi hanyoyi, za a yi harkan ilimi, za a yi harkan gona da harkar duk wani abun da ya shafi rayuwar jama'a wanda za a samu a yi za a yi su duka, wanda idan ana hargitsi ana guje-guje ba za a iya yin su ba.
To shi gwamna ya yi magana musamman game da yadda su jami'an tsaro ke taimakawa.
Su yi abubuwa da yawa, suna hulda, suna magana gano da mutane, kai har ma gine-gine taimako da kayan abinci, kayan da za su taimake jama'a, gina asibitoci, suna ma hada matasa su yi wasanni daban-daban domin su kwantar da hankalinsu, domin su san irin rayuwar da ya kamata suke ciki. Saboda haka sun kawo mana ci gaba kwarai ba nesa ba. Goyon bayan da jama'a ya kamata su bayar shine su zauna lafiya, su kwanci juna, su yarda cewa wannan duniya Allah ya samu dole mu zauna tare. Babban abu shine mu rungume juna domin mu tafi tare, sira tare.
Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjang. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.